sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da sake haduwa a daidai wannan lokacin da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare nake da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Litinin 25 ga watan Disamba shekarar 2023 wadda ta zo daidai da ranar Christmas. Kamar yadda aka saba a duk irin wannan rana mai matukar muhimmanci ga Kiristocin duniya, zamu jingina shirye-shiryen da muke kawo muku ko muka saba kawo muku dan kawo muku gaishe-gaishen Christmas daga ƴan Afirka mazauna kasashen duniya. Amma kafin kai ga hakan, sai Hawwa ta fara karanto mana labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka ga labaran duniyar mai karantawa Hawwa Sharif. A yayin wani babban taron addu'a na jiya jajibirin Kirsimeti a fadar Vatican ta St. Peter's Basilica, Papa Roma Francis ya bayyana cewa an yi wa sakon Annabi Isa alaihi salam na zaman lafiya karan tsayi a kasar haihuwarsa a daren ya zuciyar mu ta kasance a Bethlehem, inda aka sake nuna kiyayya ga yariman zaman lafiya ta mummunan kudirin yaki a gumurzun makamai da ake yi da a yau ya hana shi samun matsuguni a duniya, cewar Papa Roma Francis a daidai lokacin da adadin mutanen da ke rasa ran suke kara yawa a Gaza. A jiya Lahadi ne kuma shugaban Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi gargadin cewa yakin da ƙarsa shi ke yi da Gaza zai kasance mai tsawon gaske. Netanyahu ya ce yakin da yake yi zai kasance yaki na tsawon lokaci har sai ya ga bayan Hamas, ya kuma maido da tsaro a yankin. A inda Isra'ila ke ci gaba da barin wuta a Gaza, Palestinawa sama da 166 ne aka kashe a cikin sawo'i 24 da suka wuce, abinda ya kai adadin Palestinawa da suka rasa ransu zuwa 20,424, cewar ma'aikatar lafiya ta Gaza da Hamas ke kula da ita. Gwamnatin Indonesia ta shaidawa gidan rediyon murya Amurka cewa tana gudanar da bincike kan wata mummunar fashewa a wani kamfani mallakar China da jijjifin jiya Lahadi da ya kashe 'yan kasar ta Indonesia 8 da ma'aikata 5 'yan kasar China da wasu mutane akalla 46 da suka samu raunuka. Ma'aikatar albarkatun ruwa da zuba jari ta kasar ce ta nemi a gudanar da sahihin bincike akan fashewar da ta afku a ma'aikatar karafa ta Shingshan da ke Indonesia, wadda ke da alaka da ma'aikatar PT Morowali ko PTIMIP da ke tsibirin Sulawesi. Mataimaki mai kula da ma'aikatar albarkatun ruwa da zuba jari Septian Hario Sito ya shaida wa murya Amurka cewa wani ayari daga ma'aikatar zai tattaki har zuwa gurin da lamarin ya faru domin tabbatar da dukkan bangarorin da ke sa ido akan hadarin na bisa kan turba. Kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya ya amince da wani kudirin Afirka a hukumance wanda kasar Ghana ta jagoranta da haɗin gwiwar kasashen Gabon da Mozambique da ke neman wajibta baya da tallafi da bada kudaden gudanar da ayyukan zaman lafiya da tunkarar duk wata barazana ga zaman lafiya da tsaro a kasashen Afirka. Daga Ghana ga wakilinmu Idris Abdalla da ƙarin bayani.
Sanarwar ta ce a matsayinsa na shugaban majalisar na watan Nuwamban 2022, shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo da ministan harkokin waje Shelly Ayiku Bocue sun gudanar da muhawara kan batutuwan da suka shafi karuwar barazanar tsatsauran ra'ayi da ta'addanci a nahiyar Afirka. Sun ba da misalin yankin Sahel da gabar tekun yammacin Afirka, tare da yin kira da a samar da kudaden gudanar da ayyukan kariya da Afirka ke jagoranta ta hanyar gudunmawar da Majalisar Dinkin Duniya ta tabbatar. Alhassan Bello mai sharhi ne kan harkokin ƙasa da ƙasa da tsaro yace amincewa da kudirin wata nasara ce ga yaki da ta'addanci.
Nasara ne akan maganta ta'addanci da muke samu a West Africa. Na biyu kuma ina nuna kaman ta security council da kanta kuma ta fahimta kaman rashin tsaro ko insecurity ya canza inda aka san ta zamanin baya ba irin ci muke da shi yanzu ba. Yanzu muna da wanda abin da ake cewa wai intra-state conflict and then insurgency and cross border crime. Na uku yana nuna kaman yanzu ita security council da kanta ta yadda kaman hanyar da aka bi na farko a nemi tsaro a maganta yawan gaba duka has not yielded result. Na farko da was this deployment in Accra a Mali ko wani gari kasace dewa France German ko wai kai su jujuya wajen duka barin idin wake wana kaman so the best way ne ba wannan wanda yake rodan masallan da kan sai fitu sai da su maganta wannan babi.
A karkashin wannan kudirin dukkan ayyukan zaman lafiya da ke karkashin jagorancin kungiyar tarayyar Afirka wato AU da kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya ya amince da su za su samu tallafin Majalisar Dinkin Duniya da aka tantance na gudunmuwar da ya kai kashi 75 cikin 100 na kasafin kuɗi na shekara-shekara sai sauran kuɗaɗen kuma haɗin gwiwar Majalisar Dinkin Duniya da kungiyar tarayyar Afirka su ne za su tattaro daga kasashen duniya a wata sanarwa da jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya ambassador Linda Thomas Greenfield ta fitar ga manema labarai ta ce Amurka na nuna godiyarta ga Ghana bisa jagorancinta da haɗin gwiwa ga wannan tsarin da kuma dukkan mambobin kwamitin tsaro na Afirka guda uku.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla da fatan dukkan Kiristoci a fadin duniya na shirin yin bukukuwan bikin Christmas lami lafiya. Yanzu kuma lokaci ne da zamu koma gefe mu barwa alheri fili ta gabatar mana da shirin mu na musamman.
Let it be Christmas everywhere. In the hearts of all people, both near and afar, Christmas everywhere. Feel the love of the season wherever you are, on the small country roads lined with green mistletoe, big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba muna kuma yi wa al'ummar Krista a duk fadin duniya barka da Christmas da fatar an ga wannan ranar Christmas ta shekara ta 2023 lami lafiya Alheri Grace Abdu ke farin cikin gabatar da shirin da ke ba ƴan uwa mazauna Amurka da kuma waɗansu ƙasashen duniya maza da mata damar sada zumunci a wannan rana
Allah ta duka mun yi Christmas lafiya.
Na fatan cewa zai Christmas lafiya.
Ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga ƴan uwa. Merry Christmas and Happy New Year.
Salamu alaikum a cikin sunan Yesu. Ni ce Lami kakaka daga Maryland, America. Ina gaida ikkilisiya ta mararraba kankara, ina gaida ikkilisiya ta tsiga DCC. Ina gaida ikkilisiya ta Malon Fashi, ina kuma gaida dukkan ikkilisiya ta Katsina DCC da dukkan ikkilisiya. Ina gaida sauran ƴan uwa da abokan arziki. Ina farawa da babban dawa ta Rabaran Audu Bakwai. Ina gaida Gabriel Sabo daga Lai Minister. Ina gaida Musa da Makoli da dangin shi duka daga Kwakwale. Ina gaida Ibrahim 120 daga Mararaba. Ina gaida bawa Umaru daga Mararaba. Ina gaida sauran idan sani na Malon Fashi gaba daya. Ina gaida dukkan abokan arziki da cewa da fatan za su yi Christmas lafiya. Allah ya sa mana albarka idan nufin sa ne ya kai mu sabuwar shekara cikin masu rai da lafiya. Amin.
Sunana Gashua Samuel daga wannan Washington na gaisuwa na Christmas. Ina gaishe Dr. Chris Yimuga the family sa, Dr. Ashikani, Dr. Architect Godwin Ashikani the family sa, Jane Pharmacy Ashikani, Professor James Thomas Ashikani. Ina gaida CY Ari Ashikani Amade the family. Ina gaida abokina Christopher Limoga na Christopher Ishaleku. Ina gaida John Bawala. Ina gaida barista Emmanuel Tomnosoko. Ina gaida comrade Ishepa Ibrahim. Ina gada mutanen Adago duka. Ina gada mutanen Doma. Ina gada mutanen Obi Kiana Abatashi Agaza Aloshi Obi, Asakio, Giza, Kadurko, Bari, Kwara, Dik, Kena, Allah kawo da zaman lafiya a garin mu Nasarawa da Alago su haɗin kai. Ina ga da Juliana Lasa wani yana Japan, ina ga da Kemi, ina ga da Ms. Ogri, Ari, ina ga da Mike Ogri, Ari, Ode. Ina ga da mutane duka, ina ga da Gambo Ari, na ga da John Doe Mamaku, da Brother David, da Moses, da Osana Shaliku, da Gasakyo. Ina ga da mutane Doma gaba daya, da su abokanina duka. Ina ga da Honorable Alba Aliyadeka. Ina ga da Honorable Emma Abari. Ina ga da Reverend Father Namu, Patrick Abo. Daga Paris Press na Doma.
Muna mika sakon gaisuwar Christmas zuwa ga mahaifina Mr. Jeremiah Likita Ibisi, da kaninsa Uncle Samuel da Naomi Ibisi, na kuma gai da su kanena da iyalansa duka. Shi baban gidanmu Ibisi da Ozi Ibisi, maman gida kuma Ana da Haruna a Tunkura. Na gai da Jethro da Mary Ibisi, mai electrical electronics na cikin garin Jos. Na gai da shi Honorable Simon da Christiana Ibisi amarya da Ango. Na gai da Malam Andrew da Mary Ibisi na cikin garin Basa. Na gai da Malama Teresa da John Manase duk daga Jos. Da fata kowaye Christmas lafiya. Muna kuma gai da abokan arziki da ke cikin garin Abuja da Jos. Muna gai da shi Malam Aliu Ekoki, matarsa Pastor Toyi ne Poki, na kuma gaya da shi Reverend Ibrahim da Ruth Zakari. Muna gaya da Akite Femi da Dr. Lami Ofe, duka daga cikin garin Abuja. Muna kuma gaya da su BB Group. Na gaya da shi Dr. and Dr. Mrs. Steven Daniel. Muna gaya da shi Elder Ishaku Bupada, Dr. Sam da Christine, Dr. and Mrs. Pocop Bupwada, Elder and Dr. Mrs. Luka Wazo, Elder, the sort of elders, the members na Ekwa Plateau Church, muna mika sako gesu on Christmas. Muna kuma gai de shi Uncle Vincent Osawe, Honorable Sedley de Keneng Daze, muna gai de shi Elder and Mrs. Ben Osawe, muna gai de shi Babomu, Reverend Rabobarde, da Mr. and Mrs. Donald Weze, na gai kuma da su Elder and Mrs. Ibrahim Bakud, Mrs. Deborah Danasa, Mrs. Grace Oguntolu, Mrs. Victoria Zagi, da iyalansu duka, da sauran abokan arziki. Muna muku fatan Christmas ayi Christmas lafiya. Mune naku Dr. Salihu da Elizabeth Garba daga Maryland, USA.
Sunana Sunday Petros, ni ne shugaban kungiyar Zumunta Association USA Incorporated, wato kungiyar mutanen arewacin Najeriya mazauna nan kasar Amurka. Ina isar da sakon gaisuwa ga duk ƴan'uwa da abokanan arziki waɗanda ke arewacin Najeriya a wannan lokacin shagulgulan bikin Kirsimeti da kuma ƙarshen shekara. Ina fata Ubangiji ya ƙara mana zumunci, ya ƙara mana ƙoshin lafiya, ya ƙara mana zaman lafiya, kuma ya ƙara nuna mana, kuma ya ba mu shugaba nagari masu kishin ƙasa, masu kishin ƴan uwa, kuma masu kishin cin gaban Najeriya gabakiɗaya. Ubangiji ya kula da mu, kuma ya nuna mana sabon shekara mai mahimmanci, mai alheri, mai lafiya, mai albarku, kuma a cikin koshin lafiya. Amin.
Jama'a, barka da Kirsimeti. Mun gode wa Allah da ya kawo mu wannan kyakkyawan rana ta yau. Abin farin ciki ne ga Krista a duniya gaba daya, domin haihuwar Isa Almasihu. Ina fata a yi Kirsimeti lami lafiya. Allah ya nuna mana sabon shekara lafiya. Ina gaida 'yan uwa da abokan arziki. Allah ya sa sabon shekara ya zama mana da alheri. Na gode. Ni ce taku Roda Embu daga Minnesota, America.
Barkamu da Kirsimeti. Sunana Akila Adamu. Ina gaida mahaifina, ina gaida yan uwana, ina gaida kawunena, ina gaida surukaina, ina gaida abokaina a duk inda muka zauna, musamman wanda muka yi primary school da su, da wanda muka yi secondary school a Rini College Kaduna, mun kuma da Government Vocational Training School Makarfi da kuma Technical College Malali Kaduna. Ina kuma gaida kawunena, ina gaida makwabta mu da muka zauna da su, wasu mun zama da su a Tudun Wada zuwa Fatta zuwa kuma Kunye Kace. Ina gaida sauran abokanaina da makwabtan mu da muka yi girma a unguwar Rimi Kaduna. Ina gaida dukkan abokanaina da muka yi aiki a wurare daban-daban, musamman na Ekwa headquarters da kuma Kagoro da sauran wurare. Muna roƙon Allah ya sawa kowa albarka ya kuma bishe da mu duka. Na gode. A yi bikin Kirsimeti lafiya.
Barka ku da Kirsimeti. Sunata Mary Adamu. Ina gaida 'yan uwana da iyalansu, surukaina da iyalansu, da abokanaina, da duk schoolmate na, da makwabtanmu a Kagoro, Bara, Tudun Wada, Jos, Abata, Kunyi Kace. Ku yi bikin Kirsimeti lafiya.
Yan uwa ƙaunatattuna, mabiya Yesu Almasihu, ina muku gaisuwa ta musamman cikin ƙauna da kuma taya ɗaukacin Krista na duniya baki ɗaya. Murnar ganin wannan rana ta bikin tunawa da haihuwar Yesu Almasihu mai ceton duniya da kuma begen dukan masu bi. Addu'ata da kuma fata nasu ne Ubangiji ya ƙara mana salama, ɗaukaka da ci gaba baki ɗaya, ya kuma nuna mana tabaɗin baɗaɗa cikin rai da ƙoshin lafiya. Amin. Barkanmu da Kirsimeti. Ni ne ɗan uwanku Ambassador Joshua Dallami Jetson, shugaban cibiyar Hausawa Krista, wato Hausa Christians Foundation. Na gode.
Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Ina mika saƙon gaisuwa ta na Kirsimeti ga 'yan uwa da abokan arziki da ke Bauchi da Zul Jos Kaduna, Malumfashi da Abuja. Da fatan za a yi bikin Kirsimeti lafiya. Ina ma kowa fatan alkhairi. Allah ya ba mu zaman lafiya da nasarar rayuwa a ƙasarmu. Ni ce matar Haruna Baraya, wanda ake kira Maman Manu. Na gode.
Fatan alheri zuwa ga 'yan uwa da membobi na Equa Church a Nigeria. Ni ce Grace da mai gidana Reverend Sunday Bonhod, muna tare da Ecclesia a nan a America. Muna kawo gaisuwa na Kirsimeti da fatan alheri zuwa ga duka masu bi a ƙasarmu. Ko da shike muna cikin lokaci mai wuya a ƙasarmu, duk da haka muna cewa Ubangiji mun gode. Muna gaida shugabane na Equa a headquarters da duka membobi na Equa Church. Muna kuma gaida shi mai martaba Sarki Kagoro, Baba Ofuwai Bonnet da uwar gidarsa, tare da kuma majalisarsa duka. Muna kuma gaida Sarki na Kagoma da majalisarsa. Muna kuma bada gaisuwa zuwa ga membobi na Kagoro for Christ Christian Fellowship. Muna kuma gaida 'yan uwanmu waɗanda suke a Kagoro da waɗanda suke a Kagoma da kuma waɗanda suke a Port Harcourt, wato iyali na Bonhod da kuma iyali na Majam. Muna gaida shi Baba Gimba a Paki. Muna kuma mika gaisuwanmu zuwa ga abokanenmu su Stephen Gado da su Dr. Bala da Dr. Atuk da sauran 'yan uwa da abokanai duka. Muna gode muku. Muna fatan Allah zai taimake mu a gama Christmas da kuma biki na sabon shekara lafiya.
Salamu alaikum, ni Josh Gimutne daga Washington DC. Na isa da gaisuwa na bukin Christmas ga mamana Esther da ɗawata Taunan da su abokanai na Dr. Zaka Ayuba mai kaisuwa a University of Jos. Hakan nan ma da abokina Dr. Dakum can Abuja da shi Reverend Bernard Kensa na Jos da duk abokanai na da suke na a cikin Jos. Na masu gaisuwan Christmas a yi bukin Christmas lafiya da su yawanina Plankman da Solomon David Polycarp da Panbis dukansu da iyalinsu. Allah albarkace ku a lokacin Christmas ɗin nan da duk jama'an ƙasarmu na Nigeria, bari a gama shi lafiya. Allah kuma ya albarkace ku lafiya.
Sunana Wala Dennis Atayar, ina kawo gaisuwa daga nan Arizona a ƙasar Amerika. A wannan lokacin Kirsimeti, ina fatan ku yanayi mai cike da haske da dariya a gare ku da danginku. Ina fata ku yi Kirsimeti mai farin ciki, cike da ƙauna, farin ciki da wadata. Ina kai gaisuwa ga iyayena Malam da Malama Dennis Atayar da ƙannena da kawuna a gidan da kwam da datayar daton. A wannan lokacin hutu da kuma cikin shekara mai zuwa, barka da Kirsimeti. A ci Kirsimeti lafiya a yi zama da kaunan kasa a kuma duba juna.
Gaisuwa a cikin sunan Yesu. Sunana Nehemiah Gata. Ina so in aiko da gaisuwa ta zuwa ga Reverend Dr. Shole Usman a Ekwa Unity Church, Bukuru DCC, a nan Jos. Ina gaida mai daki na Tasi Gata da fatan ana lafiya. Ina gaida Joshua Dan Juma, babban yayana. Ina gaida Mama Ruth James a Jimeta Yola. Ina gaida Haruna Dan Juma, majin Ekwa. Ina gaida Malam Sulauta da dukan iyalansa. Ina gaida Nuhu Nazari da dukan membobin kungiyar Nazari. Ina gaida Ibrahim Husaini Abauchi. Ina gaida Reverend Likita Mantau a Katsina DCC da dukan fasocin Katsina DCC. Da fatan an yi Christmas lafiya. Ubangiji Allah ya maimaita mana. Amin.
Ce ba mu damar kawo muku kenan a kashi na farko na gaishe-gaishen sai kuma da karfe 4 na rana agogon Najeriya da Nijar karfe 3 agogon Ghana ku je mu da kashi na biyu kuma na karshe na gaishe-gaishen a bana. Kafin mu sallama bari ni ma in bi sabon sauran mazauna Amurka da kasashen duniya wajen yi wa dukkan masu sauraron mu fata alheri da wadata a wannan rana da kuma shekara mai zuwa da ke kamawa rana ita yau idan Allah ya kaddara muna cikin masu rai. Allah ba mu lafiya kasashenmu ya rufa mana asiri ya kuma sa mu gama da duniya lafiya. Ina kuma mika gaisuwa ta musamman ga ƴan uwana Nehemiah da Mika Gata da iyalansu, Salamatu Ejimbe da iyalanta, Samuel Garbadas da iyalansa, Malam Sulauta da iyalansa, Levi Barka Hassan da iyalansa, Basta da Alisa Daniel da iyalansu duka, ya da iyalanta duka a Jimeta Yola, Husaina Akila Banshika da danginta da dangi duka a Jones, zuriyar Gata baki daya malumfashi da kuma zuriyar Idrisu Adas. Gaisuwa ta musamman ga Ambassador Sam Jimba da iyalansa, Mr. Mrs. Obadiah Tomdet, Victoria Magid, Gladys da Ilya Mamman, Professor Grace Esron, Dr. Mrs. Stephen Panyan Baba shugaban ɗarikan Ikwa, Reverend Lusa Sabo Madu, Reverend Samuel Atu, Pastor Likita Mantau da iyalansu duka, zuriyar uwar ƴaƴa a gidan ɗan birnin malumfashi Ann Samchi, Yildeb Abraham, James Manok, Bazata International, Ladi Big John, Honorable Sunday Abdu, Dr. David da Christy Shwe, Ishaya da Laraba Kure, Reverend da Professor Fumi Para Malum, Reverend Dr. and Dr. Mrs. Bakari Ibrahim, Reverend Dr. da Mrs. Barje Megadi, Reverend Dr. da Mrs. Samuel Kunhiyop, da iyalansu duka da kuma dukan ƴan uwa da abokan arziki da lokaci ba zai ba mu damar ambata da ɗaiɗai ba. Da fatar an yi Kirsimeti lafiya. Allah shi maimaita mana ya kuma nuna mana ta baɗin baɗaɗa. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu alheri ke cewa bari salama Isa Almasihu da zumunta Ruhu Mai Tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. Let there be love that lasts through the year, and let it be Christmas.
To masu sauraro, da haka ne muka ƙarshen shirin namu na musamman, kuma muna miƙa saƙon gaisuwa da fatan alkhairi ga dukkan kiristocin da ke raya wannan rana. Allah kuma ya sa mu ga tabaɗi idan da rai da lafiya. Yanzu kan amadadin Hauwa Sharif ta taimaka wajen kawo muku wannan shirin, sai kuma Dadi Balawi wanda ya haɗa shirin tare da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau. Daga nan birnin Washington DC, ni Sarfil Hashin Gumul ke cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.